Putabala. Stéphane et Gigito.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da safiyar yau Asabar ta raga watan Maris. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken je jama'a ya ce zaɓi ya rage na Hamas ko ta yadda a cimma tsagaita wuta a Gaza kwanan nan ko a'a. Da yake magana gabanin wata tattaunawar da za a yi a Washington da wata tawaga daga ƙasar Turkiya, Blinken ya ce Amurka dai na ci gaba da ƙoƙarin ganin an kwance ɗamara a Gaza, duk kuwa da rahotannin da ke nuna cewa wakilan Hamas a tattaunawar birnin Al-Qahira sun fice daga zauren tun shekaran jiya Alhamis. A wannan lokacin, a wannan sa'ar, mun dukufa wajen ganin ko za mu iya cimma tsagaita wuta. Abinda Blinken ya gaya ma manema labarai kenan, ya ƙara da cewa sannan a yanzu Hamas ce matsalar. Matsalar kuma ita ce ko Hamas za ta yanke shawarar cimma tsagaita wuta ko a'a, wadda za fita amfani kowa. Ya rage nata, mu dai muna ta aiki wurjanjan. A shirye ƙasar Turkiya take ta ɗau nauyin wani babban taron kawo ƙarshen yaƙin Ukraine, wanda da ita Ukraine ɗin da Rasha za su hallara, a cewar shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, bayan wata ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Istanbul je jama'a. Muna masu bayar da babbar gudummawarmu don kawo ƙarshen yaƙin bisa tattaunawa, a cewar Erdogan, ya ƙara da cewa ya kuma jaddada goyon bayan ƙasar Turkiya ga ɗaucin Ukraine. A tsawon shekaru biyu na yaƙin na Rasha da Ukraine, Turkiya, wadda mambar NATO ce, ta gwammace ci gaba da yin kyakkyawar hulɗar diplomasiya da ƙasashen biyu, kuma ana ganin za ta yi ƙoƙarin ganin an yi tattaunawar zaman lafiya tsakanin waɗannan abokan gaban. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya bayyana damuwarsa kan matakin haramta amfani da kafar TikTok a Amurka gabanin wata ƙuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka za ta kada a makon gobe, wadda za ta baiwa kamfanin ByteDance mamallakin TikTok wa'adin watanni 6 ya tattara ya nasa. Tsohon shugaban na Amurka wanda ke takarar sake shiga fadar White House ya rubuta ta kafar Truth Social cewa muddin aka kawo ƙarshen TikTok to kafar Facebook za ta rubanya abinda take yi, ya ƙara da cewa shi bai ƙaunar ganin Facebook ta ƙaru. To amma nan take kwamitin yaƙin neman zabansa bai ce komai kan ko Trump na da wani ra'ayi game da ƙudurin na majalisa kan makomar TikTok ba. Shi ma kamfanin Meta mamallakin Facebook ya ƙi cewa komai. A shekara ta 2020 dai, Trump ya nemi haramta amfani da kafar TikTok a Amurka, inda mutane miliyan 170 ke amfani da ita, amma kotu ta na shi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin ƙasa na jam'iyyar Republican je jama'a ya kada ƙuri'ar naɗa jami'an da Donald Trump ya fi so don jagorantar jam'iyyar, wanda hakan ya ba shi damar cikakken iko da jam'iyyar, yayin da ya kama hanyar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar sau uku a jere. An zaɓi Michael Watney, ɗan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina, wanda shi ma ya goyi bayan zargin da Trump ya yi cewa an yi maguɗi a zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata ba tare da gabatar da hujja ba, a matsayin sabon chairman na ƙasa na jam'iyyar a ƙuri'ar da aka kada da safiyar jiya juma'a. Sabon kwamitin zaɓin Trump ya sha alwashin ba zai yi amfani da kuɗin jam'iyya don ɗaukar nauyin tarin shari'un da Trump ke fuskanta ba. A ƙarshe, ƙasar India jiya juma'a ta fara maida 'yan gudun hijirar ƙasar Myanmar, waɗanda suka nemi mafaka bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar a shekara ta 2021, kuma tana shirin ta sakiyar ƙarin wasu cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Mako guda bayan da ta ce za ta kawo ƙarshen tsarin shiga ƙasashen juna ba tare da takardar biza ba. Dubban farar hula da kuma ɗaruruwan sojoji ne dai suka tsere daga Myanmar ɗin zuwa wasu jihohin India, inda ake samun dangantaka ta harshe da ma ƴan'uwantaka tsakanin al'ummomin biyu, wanda hakan ya janyo fargaba ga India saboda yiwuwar tashin hankali ya bazu zuwa Indiyar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya kalau alheri ya gurin naku.
Lafiya lau ai nace me ya dauki hankalinka a wannan makon banda wannan jawabin shikara da aka shugabannin Amurka suka saba yi da ake maganan bayani akan halin da kasashe ciki wanda shi me ya dauki hankalinka.
To wannan zaki abin da zaki sake me yake dan shine babban al'amari a nan America dai a wannan mako ne, kuma kin san galibi mu masu baki da muke kasan nan mun ji irin batutuwa da aka yi musamman akan harkan tsaron kasa, wanda yake kin san galibi mutanen mu akan samu ƴan Afrika da wasu wurare sukan biyo ta barauniyar hanya ta iyakar kudancin America suka shigo kasan nan.
Wurare dai ta hanyoyi daban-daban.
Hanyoyi daban-daban suka yi amfani.
Kun kai sami irin bakin nan da suka shigo ta barauniyar hanya, za ka sha mamaki.
Wallahi za ka sha mamaki.
Yadda mutane suke.
Kuma abin mamaki dukansu, duk wanda zai shigo sai ka ji ya ce ko da kuɗi ba zai sake biyo ba, haka kuma ba zai bar dan uwanshi ya biyo ba, amma kuma ina duk da irin wannan kashegi da ake, amma kuma mutane sukan biyo. To babban abin da ni ya fi
da kasadace kware-kware
gaskiya. So wannan shine ni babban abin da ya dauke min hankali, irin ne matakan da shi shugaban kasa ya faɗi na neman kare wannan hanya ko kuma dauka matakai na tsaro a kiyaye mutane da suke biyowa wurin.
To madalla muna koyi kullum, aka ce duniya makaranta ce baki ɗaya ko kullum kana koyan darasi, kana kuma ganin wani abu sabo da ba saba gani ba.
Gaskiya.
To da fata Allah ya kare irin waɗanda suke shiga irin wannan hali, ya kuma kawo ci gaba a ƙasashen mu, domin idan ƙasashen mu suka ci gaba ina tsammani
haka ne, babu wanda zai taso ya bi wannan hanya mai hadarin gaske.
Haka ba za su yi haka ba. To Allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu.
Amin sama.
To kamar yadda muka saba ba bare an yi rasuwa a wurare daban-daban bare mu fara da mika gaisuwar ta'aziya ta sashen Hausa zuwa ga iyalan marigayi honorable Peter Agara wanda Allah ya yi rasuwa ranar 29 ga wannan ga watan jiya. Za a kuma jana'izarsa ranar Alhamis zuwa Ekwa Bishara number 1 a Miyango. Gaisuwar ta'aziya zuwa ga Hajara Tambe da iyalinta duka domin rasuwar yayansu a Jos. Sai kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga Victoria Majid domin rashin danginta a wannan harin da 'yan bindiga suka kai. Sai gaisuwar ta'aziya ga Nehemiah Kim Maji, shi kuma ya yi rashin firkinsa Sami Kura. Muna kuma mika gaisuwar jage da fatar samun lafiya ga Shehu Abdullahi Jegebe, sarkin labari. Sarkin labari a bari ya huce.
Gaskiya.
To kana can kwance muna da maganin.
Muna maka alheri, Allah baka lafiya.
Ya baka lafiya.
Amin sun amin. To bari ni kuma in mika wannan ta'aziya ga mai sauraren mu yau da kullun, injiniya mai goro makeri Kwatagora, wanda ya ce Allah ya yi wa yayan mahaifinsa rasuwa a ranar Laraba, wanda aka fi saninta da suna Gwaggo Ige Kurusu a Bodinga. To Allah ya gafarta mata. Wannan kuma sako ne da ta fito daga mai sauraren mu Hamidu Kalallabuwa a jihar Gifa, jamhuriyar Nijar. Ya ce yana mika sakon ta'aziya zuwa ga al'ummar garin Gudumariya bisa rasuwan sarkinsu na wato wannan gari kenan da ake kira Arifa Waruma, wanda ya rasu a garin na Gudumariya. Ya ce Allah ya ji kanshi kuma Allah sa ya huta. To sai kuma wannan taya murda ne na nadin sarauta ga Fahad Sabe Salmanu mai aduwa, wanda mai girma uban kasa Galadiman Daura hakimin mai aduwa zai nada shi sarkin dawa. Za a yi wannan nadi ne a yau a Asabar da safe da misalin karfe 10 a fadar mai girma Galadiman Daura hakimin mai aduwa. To wannan ku sako ne daga babawo Matu mai aduwa a jihar Katsina a madadin iyali da abokan arziki. To Allah sa a yi wannan nadi lafiya. Shi ko sarkin dawa. Sarkin dawa ba su ne masu zuwa farautar namun daji da sauransu ba.
Kai ma. Me yake kai ma musaraki ne, ai ka san duka daukin nan. Ka san aikin su. Na gaba to Allah ya sai a shirko.
Amin sun ma.
Ku sa gama da duniya baki ɗaya lafiya.
Amin.
Bari mu shiga zangon gaishe-gaishe. Muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Gogo na Goma a Zaria da Muhammad Arwatu a Abuja, sai Inna Mai Koko a unguwar Bishar Zaria, da Hajiya Titin Lagos a Kaduna, da Na Mai Koko Aliyu Kogoro, Allah ya sa haka sunan ne yake. Sai gaisuwa zuwa ga Baba Idi a unguwar Bashar, da Kawo Sama'ila a unguwar Bashar, da Talatu da Ahmadu Mu'azu da matansa, da Inna Baba dukansu a unguwar Bashan, da baban uwani a layin Alasure na Kano, da Maryam da uwani, sai Bensa a Abuja, da Binta a Magama, da ƴar Bauchi a birnin Abuja, sai yaya Umar da Ruqayya da Bibi Hafsat a Kaduna. Gaisuwa zuwa ga Aisha da ƴaƴanta Aisha da Zainab a Zamfara, sai Bilkisu da mai gidanta a Abuja, da Usman da iyalansu a Kano. Gaisuwa zuwa ga Halima Abdalla, Aisha da kananta Faruk, Maryam, Ahmed da Usman, sai kuma Amarya Shukura da Husna. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Hajiya Zainab Marshall a Abuja, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan sakon gaisuwar abar ya huce daga Ahmed Baba a Cuku a garin Sawama a Ghana. Yace yana mika gaisuwa ga sarki na Madina a Sawam da mahaifiyarsa Mahassana da Alhaji Imrana da Aunty C Kaulin Accra. To bari kuma na mika gaisuwar sada zumunci ga Malam Sita Dikko a unguwar Ahirasi a Sawam da Malam Abdul Ganiyu a Zango Sawam da kuma Alhaji Imrana Madaha a Zango Sawam da Tijo Arziki da Malam Adamu Bayawa jikan John Muhammad da Hajiya Soye Ba Amadu a dukkanin su a Sawam da fatan sun tashi lafiya.
To ma dalli kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna da aka aiko ta hanyar sada zumunta WhatsApp. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Jeral Ishaya Kure da Abdulsalam Muhammad sai Samuel Sambanzin da Salamatu Danjuma. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Buba na kan kwana miya. Allah ya sa haka wannan sunan yake na kan kwana miya da Tasindi Gata da Davidson Madison da Danjuma Sadiya sai Sikidiya Angel da Jacob Megida. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ayuba Matu da Dr. Bakari Ibrahim Bunga da Sam Mai Samari sai Ezekiel Gomos da George Farm. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ambassador Emmanuel Peter D da Ibrahim Bala sai Haruna Mohammed Katina. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Lado Tambay da iyalinsa da Iliya Sallau da Desmond Chalom sai Martin Kadans da Yasmi Diga. Allah ya sa haka nan sunan yake. Sai Michael Saidu da Rabra Akila Adamu sai Haruna D Gaga da fatar an tashi lafiya.
Allah tunda a 2007 na kai bin to har yanzu taba jin in hau podium in waka ba ina jin dadi na murna kamar na ranar saboda na san kan kare wakan na safka kamar wuri kamar ba ta ishe ni ba kuwa ina so kare koma in yi da ka zo kuma ka fita kamar ku na zo na fari wata ganga ake bugawa ayi gangami mu kuma na buga ta yau dan yaran kasa ni na kira ga yan Niger mazan mu da mata ku bude kunnuwa ku ji ka sako na da ni zan fada idan an dauka da kyau yana magani a cikin shi kaga ba sai gumi ba siyasa a cikin shi babu sukar ra'ayi a cikin shi babu san zuciya kin gani to wannan wakal a kullun ina yi ta kullun ne ina ta sai na tunda wannan magana ta ruwa ta muku to kin gani ina yi ta ita ce bakan nan miya ta wa to kuma sunan wajen ma ina san su tunda kowace wakal da nayi a kullun ne ta nayi ta
ai na ga Aishar ma kamar kana san ta na san dai wata Aisha ce dai wanda dai
ita Aisha ita gudun saboda ita mun kakari ce ake wannan sai bai na zama da Aisha a Najeriya lokacin da zaga ina wannan kuwa to lokacin da yake recording din album yana fali ban ma saba wa Aisha a cikin wakon da zan yi aiki shi a kowane ki wani wanda ke ga kallon wasan mu kana ce shi to shi yana san wakar kamun to zai labarin ina cikin studio ina shi gudu sabon alamina sai ce mun awa a cikin alamin da kai kasa Aisha da ta saba ita a asata sai to biya kudin to shi biya kudin na Aisha aka yi zakka cikin da kudin shi ga shi ita ce ba ta kudo alamina na wala asan ma duniya gaba ɗaya kuwa wannan kale
ai ko a wurin biki in aka ce Aisha nan daga an buga ta ƴan mata tabarkalla masha Allah suna san Aisha nan
kin gani kuma ki kuma I want to know oh Aisha murmur sauki ji music for Aisha Lisa for Aisha if you love me Aisha I need you Aisha I love you I love you ji kan sarki Aisha kin gani kuma akwai wani da abu ya zuci in ni waka inde tutu to kin ga jama'a sun mata ta ana sarda saboda kalamin da suke ciki saboda salon da yake wakar salon da yake wa mutane abin dariya a ciki kuma saboda aika kin ga wannan yana daga cikin aikin da ake kuma yana nuna ki an ba aikin ƙarfi ba
to kamar tsawon wannan lokaci da ka fara wannan waka wasu irin matsaloli ko kalubale ka ci karo da su
to shi dai kalubale na farko da muke da na samu shine wajen tallafi tunda yau in zaka yi album sai ka zo cikin zama to yawanci mu muke zuwa kudin mu muke zuwa mu yi recording muke zuwa mu yi duplicate din shi mu je mu saida nan su babu tallafi kuma na biyu yanzu sai muka shigo cikin wani yanayi wanda kamar su ɗan gidan ba sa sauraron kin na gida a yanzu na waje yanzu zai ɗauki misali in kirki na mutum a cikin salloshi da ya samu wuɗin na Niger guda 20 biki samu na wani guri guda 40 ko guda 100 to muna cikin wani kalubalen shi ma to kuma na uku shine kuma kamar tallatawa kuma yanzu nan a Niger ba mu da masu tallata mana kuɗi ne ba kamar Najeriya ba kamar Senegal ba kamar Mali ba sai ba mu da masu tallatawa ita kuma waka dan kana ta ba tallata maka to kullun ba ka samu irin abin da kai so ba za ka yi ta ne kawai a saurara a wuce shi kuma kamar ta ce yau wanda suke saurara sama internet da wanda suke janyo sama internet da zama to a cikin kana da wani abu da ya shigo maka to mu nan Niger ba mu da wannan abu ba misali a nan gaba muna da muna yaki da mu gani ya kamata mu yi dan dai abin zama toke an samu riba sama a aikin da ake ba
to yaya hulɗa ka take da sauran kamar irin ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma wasu proje haka da suke kamar ɗaukar mawaka su ba su horo ko kuma wasu abubuwa da ya kama kamantan haka
to mu muna hulɗa masu yamma amma babu wani horo da ke ba muna ma kamar shiga ne kake babu wani horo da ke baka game da alaƙa dai da proje ka da ana muna aiki sai aiki sai kiran mu
to ma da ni an wasa mu
gaskiya
muna godiya kwarai da gaske to baba yau labarin da zan baka ko labari ne na dan Zaria da Bakano.
Ke za a sha chafta wurin nan.
Dan Zaria ne, wani dan Zaria ne, baba da Bakano suka je neman aiki.
To.
To suka rubuta wasiƙa neman aiki, aka dauke su aiki, to abokai ne tun dama. To shikenan da suka tafi wurin interview.
Haka.
Sai aka fara kira mu Bakano.
To.
Da aka kira Bakano, baba aka tambaye shi. Aka ce mishi tambayar farko, wai wane ne shugaban kasa? To a zamanin Buhari ne. To aka tambaye shi wane ne shugaban kasa, ya ce a Muhammadu Buhari. Sai aka ce to da kyau. Sai aka ce mishi to Najeriya ta samu, wace shekara Najeriya ta samu ƴancin kai? Sai ya ce 1960. Sai aka ce mishi to wai cutar ƙanjamau tana da magani? To amma likitoci sun ce ba a tabbatar ba.
To.
Akwai magani amma likitoci sun ce ba a tabbatar da maganin ba. Shine aka ce to madalla da kyau. Sai aka ce to shikenan ya je ya kira na gaba. Tambayoyin sun kare kenan.
Na'am.
Tambayoyin guda uku aka mishi. Sai aka je aka kira, ya kira, ya je ya gaya ma
Dan Zaria mazazzage.
Yawa, sai shi aboki ke ce da negali aka tambaye ka, ya ba shi sata an sa ba. Wai na farko idan ka je ka ce Muhammadu Buhari.
Tambayar farko.
Tambaya da biyu ka ce
1960.
Ya ce ta uku kuma ka ce amma likitoci ba su tabbatar ba. Ya ce haba don waye nan tambayoyin ku ke ka zanga ce tambayoyin ku ke nan. Shi ke nan shi wannan da ya tafi aka tambaye shi ɗan Zaria ya isa.
Tambayar farko dai Buhari. Tambaya ta biyu an sami shi ne 1960. Sannan kuma tambaya ta uku. Amma likitoci ba su tabbatar ba. Na'am, to bari mu
ji. Shi ke nan da aka je aka ce mutum farko da aka ce mishi ya sunanka. Sai ce Muhammadu, shugaba Muhammadu Buhari. Sai aka tambaye shi shekarunka nawa. Ai, wace shekara aka haife ka? Shi kuma ɗan matashi ne. Sai ce 1960. Suka kalle shi, an tambaye ka sunan ka, kace Muhammadu Buhari. An tambaye ka yaushe aka haife ka, kace
wai shekara 61.
Kada kuma kai duka shekarunka ba su kai 30 ba. Sai ɗaya daga cikin masu wannan interview ya kalle shi, yace kai ma haukaci ne? Sai ya ce mashi masu tabbatar ba. To na gumma idan kai ne mai wannan interview, to ya za ka yi da wannan candidate?
Wanda haifuransa kawai za a yi abokin shi ya girma shi.
To shi abokin ya samu aiki wannan kuma adabo, to yi kuma sai shi a'a ya aka yi gana wannan.
Kai an sa kawai kai ne babu kajibin tambayoyin ba.
Ba mai tambaya mai aka tambaye shi kawai in ka je ka ce question one ga an sa question two. Na ga malama Jini na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas da jabirki ne ya za madadin.
Baba ya kuma ke yi.
Alheri yake mutu fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.